Exclusive on Ali Media Center.
Lilo, lilang alale wa lilang alla yakuru damibani. Lilo, lilang alale wa lilang alla yakuru damibani. Changona, na toho toho changona, na toho toho changona. Danda kanda wa gonal maji Allah ko ya kuwa babu. Gwagwalo, gaturuwa gwagwalo, gaturuwa gwagwalo, ga amarya ga ango kana cikillalle. Shibani gadona ja irin yaro dare ka ta sa cikina yana ciwo kankuka aure ya kawo ne shine ya kawo ki
lilan
Allah lilan Allah lilan Allah lilo lilana le walilan Allah ya koro da me babu